Taboko daya a jiki Allah ya tsare ni ba ciwo a jiki gane samal kotar kade baba jiki Allahu ya zara lafiya ta jiki na sai annuri Na amsa kira da miran harane ba min kari
baka mace ba dan san ba baka mace ba yau ga makariya ta sana bar da kawar adam zango
iban mace ba ni zan baban mace ba yau ga ma sada sana bin da gawata bariyanku ba ni zango ban mace ba yau ga ma sada suna bin nagawa ta ganiyanku